ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 23 ga watan Zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a shekara 1435 daidai da 16 ga watan Oktoba shekara ta 2014 wannan shine majlisi na 30 daga cikin jerin giyar karatuka wannan littafi mai suna Hikmatun min at-Tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah madauki sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance bayanai na abubuwan da suka faru a matsaloli na rigingimu na siyasa da rashin ainihin fahimtar juna da ya faru tsakanin magabata tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan malami na kokarin tantance mana me asalin gaskiyar abin da ya faru menene kuma ta'awilin wato wasu kurakurai ko wasu ra'ayoyi da suka bayyana daga cikin wasu mutane a wannan dabaka ta mutanen kirki da kokarin bada uzuri ga waɗanda suka yi kurakurai da tantance meye asalin gaskiya akan waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai Allah mu rike suke samu dace idan jama'a masu bi wannan karatu ba su manta ba kafin mu tafi hutun sallah mun tsaya ne akan karatu dangane da tarihin abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin Sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda mun ji irin wato injazat irin abubuwan da ya aiwatar na kawo ci gaba ga al'umma a zamanin khalifancin sa tun daga bude kasashe da yaƙe-yaƙen da musulmai suka yi da irin nasarorin da suka ci da kuma ayyuka da yayi na faɗa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da hada alqur'ani mai girma da tahqiqin nassin alqur'ani mai girma a yanzu zamu tashi a inda mallam yake cewa almabhasu rabi'u bida'u bad'ul fitna mabhasi na hudu a cikin wannan ainihin babi dangane da masail da suka faru a tarihin khalifancin sayyidina Uthman zai magana akan bad'ul fitna farkon fitna dan za a tunawa tun a lokacin muka ce dama an gama iyakaratin abin da ya faru na zaman lafiya daga nan har ƙarshen littafin to bayani ne akan rigingimun da suka faru tunda kan farkon fitinar shine kamar da zamu zo mu ji gulma da tsegumi da ainihin suka da rashin tunani na wasu marasa kirki da marasa zurfin tunani waɗanda suka harhaɗa maganganu suka kukkulla zantuka suka zargi Sayyidina Uthman da rashin adalci da cutar da mutane da abubuwa na ƙarya har zuwa wannan abu ya zama sanadiyar rayuwarsa aka kashe shi daga nan kuma ra'ayi ya rabu tsakankanin sahabbai dangane da ya ya kamata a yi da waɗanda suka yi wannan ta'anniki na kashe wannan babban bawa na Allah madaukakin sarki wasu suna ganin a jinkirta sai an ga abin da hali yayi kamar Sayyidina Ali kenan wasu kuma suna ganin dole yanzu ko a mutu ko a yi rai sai an nemi fansa jinin Uthman su ne su Talhatu su ainihin Aisha da makamantansu a ɗayan ɓangaren kuma Sayyidina Muawiya shi ma ya taso da nashi ainihin rigima waɗannan suka haifar da rigingimu na Jamal da Siffina da kuma aka zo aka yi zaman sulhu da aka fi sani da suna At-Taqi daga ƙarshe kuma aka sake samun wasu fandararru su ma suka fandare su ne Khawarija suka fito suka ce kowa ma da ke cikin rigingimun nan batacce ne su kadai ne masu gaskiya suka bi suka dinga la'antar musulmai suka halasta jinin musulmai suka yi ta kisa hatta kai wa sun kashe Sayyidina Ali din shi kanshi rigima ta ƙara kamari mutanen Makka suka nada mutanen Madina suka nada Sayyidina Hassan a matsayin khalifa a bayan baban shi ya zo ya ce ya janye aka zo wasu suka sake ballewa suka ce ba su yarda ba Sayyidina Abdullahi dan Zubair shi ma ya kafa tashi daula lokacin da Muawiya shi kuma yace sai dai a zabi dan shi Yazid bayan rasuwarsa Sayyidina Abdullahi dan Zubair da ainihin Husaini dan Ali suka ki mishi mubaya suka gudu daga Madina cikin dare
sayyidina Abdullahi dan Zubair bin Makka aka mishi ubaya ya zama halifa shi kuma Yazidu shi kuma abin nan sayyidina Husaini ya tsaya yana jira ya ga me abin da zai faru can kuma kai kuma Yazidu sai ya aika da sojoji suka zo suka afkawa ainihin wato Madina saboda ƴan Madina kuma sun mai tawaye su wato sun ce ba su yadda ba akai waqa'atul harra akai kisa akai rashin mutunci kwana da kwanaki suka saki su ainihin Muslim dan Uqba shine commander kenan suka nufi Makka za su yi su mata irin wannan ta'allutin Allah cikin ikon sa ya kashe wannan commander lokaci guda Yazidi shi ma bakin ciki ya kashe shi a wannan kwanaki bakin cikin cewa ba a je an kai harin har Makka ba sai kuma daga nan kuma sai tasowar Mirwan dan haka shi ma ya taso ya nada kansa halifa aka ci gaba da wannan rigingimu bayan rasuwar shi Abdul Malik dan shi kenan dan Mirwan shi ma ya saka aiko da sojoji suka taho mana a zamanin Yazidu a zamanin Yazidu din san kuma aka kashe Husaini Karbala kenan zamu zo kan duk waɗannan tafafai din wanda shine abu na ƙarshe da zamu zo mu ji a cikin rigingimu aka sake aiko da sojoji suka zo suka sa hajjaji kenan suka zo suka tara mutanen Makka wata da watanni wajen wata shida suka hana kowa fita a wannan shekara aikin hajjin ma da aka yi rabawa aka yi ma'ana su sa hajjaji wanda suka zo da makamai da sojoji wajen 8000 shi kuma Abdullahi dan Zubair yana cikin garin Makka da shi sojojin da haka su sai suka hakura da Ka'aba aikin hajjin su iyakacin su Ka'aba ba su je Arfa ba su kuma da suka tara Arfa da makamai Arfa da inda yake jifa Jamarat Mina suka tare da makamai kowa da makamin shi aikin hajji ba jama'a amma kowa da makamin shi su sama da 7000 duk wanda kuma suka gani ba cikin sai ke ba kisa ne kawai da haka sai da aka shiga Makka aka kashe Abdullahi dan Zubair sannan sai hajjaji suka samu suka karasa wannan aikin hajjin nasu shi a matsayin shi fa na Amirul Hajji bai je Makka ba shi kuma wanda a matsayin shi na shugaban mutanen da ke garin musulmai shi kuma bai fito Arafa da ainihin abin nan ba da wajen da Mina da sauran wurare ba haka dai aka yi wannan abubuwa babu daɗi dai labaran kashi dai al'amari ya zo ya zama yadda yake hayya da gwalgwale ya zama haka to waɗannan tun daga nan waɗannan fitinin suka fara kuma har yanzu duniyar musulunci ba ta iya warware waɗannan rigingimun ba domin rigingimu ne na siyasa kullum ana samu wanda suke taso su suke harzuko su irin yadda waɗannan ƴan shi'a suka harzuko su ana samun wanda suke taso a kawai sunan da su kuma suna goyon bayan su wani ne sai dai a ci gaba dai haka aka yi ta rigingimun nan jama'a shekaru bayan shekaru ya zama hukuncin musulunci ya zama al-hukmu lil gali shine wanda yake shugabanci kawai shine wanda ya rinjayi saurayi da kasan dai mulkin soja duk wanda ya iya juyin mulki to dole kawai sai a saurara mishi har sai wasu kuma sun taso da su kai sun iya juya shi tukun haka aka dinga shugabanci a musulunci aka afdala abin da aka fi sani da suna shura consultation shine musulmai su shawara wane ne ya kamata ya zama shugaban su wanda suka samu galaba sai suka ci gaba da sanya ƴaƴansu da jikokin su har mulkin ya zama sarautar gargajiya har zuwa ainihin wato zamanin sarauta ta daula ainihin Abbasiya wanda Katar suka ruguza ta kai har ma ta baya da aka yi irin dauloli na Fatimiyya irin na Atrak irin na Mamalik ire-iren su dai ga sunan dauloli a wurare daban-daban na musulunci da haka al'amarin ya zama saboda galibi mutane suna da wato abin nan dabi'a ce a cikin mutane san mallaka in suka samu mulki ba su san rabuwa da shi illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare shi yadda kaga dinnan ne yanzu suna yi dama haka mulki ya gada kowa ya samu mulki to yana sai ya samu satwa a ce kowa na kasan shi ma ya dinga jin kamar shi ma dan karamin Allah ne kawai umarni ake bi kawai sai mutum ya manta cewa shi dan adam ne mai shudewa yanzu ina Fir'auna sai dai labari ina Hamana ina wane ne ga sunan shugabanni waɗanda suka mallaki duniya da ƙarfin tsiya ina Genghis Khan ina Hulagu ina Hitler ina duk ina suke ko ba nan kusa ina Bush wanda yake ganin zai murkushe gaba ɗayan Iraki ya zama kamar bola ina yake ko ya zama kana raye ko ka mutu dole mulkin ka zai shuɗe mulkin Allah shi kadai ne yake wanzuwa Allah shi da mu a daga cikin malamin yace bada'atul fitnatu fi sanati 43 wa 30 min al-hijrati inda ma hawala ba'd al-jahala al-atagama بعض الجهلة الطغام أن يخرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه yace fitina ta fara ne a cikin shekara ta 34 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ana bayan shekaru 24 da barin manzo Allah duniya kenan bayan khalifancin Abubakar da khalifancin Umar da wasu bangare na shekarun khalifancin shi sayyidina Usman da yana cikin khalifancin wannan fitina ta fara lokacin da aka samu wasu aljahala wasu wawaye wasu marasa tunani at-tigham waɗanda suke ainihin wato masu karamin hankali jahilai marasa zurfin tunani suka yi tunanin cewa za su yi wa sayyidina Usman tawaye fa amsaka bihim thumma annabahum ala fi'lihim wa tarakahum yasa aka kama su ya ainihin wato annabahum ya ja musu kunni ya musu kashedi ya ga musu bakakken maganganu yana musu wannan mugun aiki ne amma kuma sai ya sake su bai musu komai ba gashi na kasa malaiki cewa walaitahu lam yatrukhum walakinahu kadurun lahi yace ina ma da Usman bai kyale su ba da kawai ya musu hukuncin da ya kamata a yi ma duk wanda ya tawaye kawai ya kashe su gaba daya yace amma Allah ya riga ya kaddara ya kaddara Allahu amran kana mafuda Allah ya riga ya kaddara wannan gidi musu san faru la manasa minha babu yadda zai a guje musu walakinahu yace sai kuma su din lam yasbiru ba su hakura ba balista addu akthara sai suka sake shiri na musamman وأخرجوا مرة وخرجوا مرة ثانية في سنة 35 من الهجرة سكار الشيري ونصابا تاواي واتن أشيكرا ميزوا بايا واتن كما يرين دمك فلاني سوجو ديني أسير سنشير جيو مريكي أم كاوز سيكم شوغبا سيدي تو سينسو يكا لتشي وأقوة مسلحة بريكوي يكاليس نيجر مسلحة يكاليس أمازوا تكاليبا داك غبا أسا سوچي game da duk wanda aka samu da laifi na cin amana kasa treason shirye juyin mulki kisa ne babu sanayya babu tsaka kafa babu kuma cewa wannan namu duwar ga tarihin abin da ya faru da samamman batsa zamanin baban gida niyyar da suke da kusanci baban gida bai daga musu kafa ba to ire-iren wannan nawon shine abubuwan da shugabanni suke yi ma waɗanda suka yi musu tawaye domin mulki bai zama dole sai ya zama akwai linun min gairi shidda wa shiddatun min gairi linin sai sai zama ana tsanani babu tausayi ana kuma tausayi babu tsanani Allah sa kun gane abubuwan guda biyu ya zama duk sanda ya kamata shugaba ya tsanani to kai tausayi gun tsananin duk sanda ya kamata kuma ya tausaya to kada ya tsanani a gun tausayawa yayi sassauci cikakke sanda ake bukatar sassauci sannan kuma ya tsanani cikakke sanda ake bukatar tsanani kai ya tausaya to sayyidina Usman sai yana da wannan taushin da saukin halin sai ya kyale su ashe basu kula ba basu ainihin wato ji nasiha da aka musu ba sai su kuma sake yin shiri min diyarihim tun daga kasashen su ka annahum yuriduna alhajja suka fito daga garuruwan su gabaki daya suka yi mitin suka hada baki suka fito wasu daga Sham wasu daga Misra wasu daga Iraki haka suka fito suka nufo Madina kamar za su je aikin haji wa marru ala madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka shigo cikin garin Madinar manzon Allah da damun sai Allah tabbata gare shi thumma hasaru amiral mu'minina Usman ibn Affan fi baiti suka zo suka tsare sayyidina Usman a cikin gidan shi suka hana shi fita hatta qataluhu shahidan ba'da hisarin dama 40 yawman wa muni'a khilalaha min kulli shay'in hatta as-salah fil masjid bayan sun tsare shi tsawon kwanaki 40 a cikin wannan kwanaki 40 aka hana shi yin komai har sai ta kai ga sun hana shi fita zuwa masallaci dan sallah a kwanaki uku ko hudun karshe ma'ana suka zo suka taru suka ainihin wato ba da sanarwa cewa sun zo ne dole Usman ya sauka daga mulki abinda suke bukata kawai kenan yace musu ba dai yiwuwa yayi magana da su ya kora hujjojin su ya tana musu cewa dama manzo Allah ya ga mishi wannan abin zai faru kuma ga umarnin manzo Allah ya ba shi cewa kar ya sauka akan wannan makamu ya bari har duk abin da zai faru ya faru sannan suka tsare gidan suka hana shiga suka hana fita tun suna barin shi ya fito yayi sallah har suka hana shi fitowa yayi sallah da karshe dai har suka ma haura cikin gidan suka kashe shi a wajen kashe shi har suka sare wata matar shi hannu ita ce Arwa wanda aka kawo sara ta kai hannu suka guntule hannunta suka tarne shi na kanta alqur'ani mai girma suka sari suka kashe shi suka ci mutuncin gawar shi suka fito suka ce sun kashe alifan musulmai bayan kuma da an yi da shi ya bada dama a farmake shi ce a baya so ya zama shine dalilin fara wannan fitina idan ya bada dama aka farmake shi to shikenan ya bude kofar fitina kenan ashe kashe shi din da zai hakura ayi kashe shi din ma kuma zai zama dalilin bude kofar fitina ma'ana ya kiya sa a farmake su dan ka hakan ya zama kofar fitina amma Allah cikin ikon sa hakurin da yayi din har aka kashe shi ma sai zama shine sanadiyar wato bude wannan fitina zamu ji bayani dalla-dalla dangane da wannan waƙiya sai yace asbabul fitna menene abin da ya jawo wannan fitina asbabul awwal wa huwa sababur ra'is dalili na farko da ya jawo wannan fitina wanda kuma shine wato babban dalili da ya jawo wannan fitina shine rajulun yahudiyyun yuqalu lahu abdullah ibn saba wani mutum ne ba yahude wanda ake kira da suna abdullah dan saba malaka sai yace umbur kitaba abdullah ibn saba hal huwa haqiqatun aw khayal je karanta littafin mai suna abdullah dan saba shin da gaske ne ko ƙarya ne saboda akwai wasu mutane da bai ba mu labari daga cikin marubuta in ma dai ɗan shi'a masu ƙarancin ilimi kuma su tsabara gyan ƙarya ko kuma ɗaliban yahudawa daga cikin musulmai waɗanda suka gina rubuce-rubucensu akan abin da ake ce ma mazhabu shak wai duk abin da za ka yi magana a kai to fara tunanin cewa ƙarya ne kafin ka gargaɗa wannan wani mazhabi ne da wani la'anannen kafiri shine Descartes ya ƙirƙiro shi a ƙasar ainihin Faransa dangane da dirasa ta duk wani abu da ya shafi tarihi ko al'adu ko ilimi ko rayuwa cewa komai aka faɗa kawai ka ce ƙarya ne ka fara shakka to shi ya gina wannan mazhabi na shakka har ya zama yana shakka a kan kanshi har yana cewa yana tunanin wai shi da gaske ne shi shine ko ƙarya ne shi ne aka samu kuma wasu bebayi daga cikin larabawa musulmai suka tafi kasashen Faransa jami'ar Sorbonne ta ɗawo sai ne kenan su ma mutum sai ne haikal da makamantansu suka je suka yi karatu suka koyo wannan aƙidu sai suka wasa su tsabaka su akan tarihin musulunci wannan ba su da masa ƙarfi duk wani abu wanda yake ma'alumi min addini bi darura abin da yake gaskiya ne kamar hasken rana sai su ce ƙarya ne da irin wannan waham to ko dai irin waɗannan ƴan shi'a jahilai ko maƙaryata ko kuma irin waɗannan wato marasa gaskiya marasa amana wajen bincikensu su ne suka zo suna ƙaryata cewa Abdullahi dan Saba ƙarya ne ba a yi shi ba zuki ta mallani amma da gaske an yi Abdullahi dan Saba shi sa yake kai sauri ka je ka karanta wannan littafi wanda ya yi ƙoƙarin tantance gaskiya game da haka waɗannan mutane su ba ƙarshen zamani su ne su ƙoƙarin ƙaryata shi amma malam zai tabbatar mana anan a ilmanta cewa da gaske an yi wani mutum mai suna Abdullahi dan Saba kuma da gaske Abdullahi dan Saba wani katurgumin zindiki ne da ya shigo musulunci dan ya musulunci barna saboda dama duk abin yana komawa ne zuwa ga mu'amala mugun shiri da ainihin wato makarkashiya ta yahudawa da kuma farisawa mu ji wannan jama'a farisa yanzu Iran kenan dama tushen sharri daular farisa ta ainihin wato ƙasar Iran ta waccan lokacin wadda ta fi Iran ɗin yanzu da map yake kira da suna Iran da duniya ta sani a matsayin Iran amma dai Iran ita ce mafi bangare mafi girma daga cikin daular Farisa suna da bakin cikin cewa suna da daula ta shekarar dubbai a duniya suna bautar wuta wacce ta fi shekara dubu ba ta ba kashe ta ba Sayyidina Umar a zamanin shi musulmai suka zo suka ci wannan kasashe da yaki aka bude su aka shigar da musulunci aka kashe wannan wuta ta maguzanci aka hau kan tukulluma inda ake bautar wuta aka kira sallah gari zama na musulmai to wannan bakin cikin yana damun shi da haka Abu Lu'lu'a ya zo ya kashe Umar shi ma ba farisi da haka wannan Abdullahi dan Saba shi kuma ya sake tasowa da nashi makircin da Yahudawa da haka ga ko da yaushe zaka tarar mutanen ainihin wato farisa su ne suka zo suka hada kai kamar zamu zo mu ji a nan gaba suka hada kai tsakanin su da Abbalibiyun waɗansu ƴan shi'a suka hada kai suka kirkiro addinin shi'a dan nan na ainihin isna a shari'a duk wannan makirci ne na ainihin wato waɗannan bangarori karanta littafin ainihin mawsu'atul adyan al mu'asira mawsu'atul adyan al mu'asira yayi wannan bayani dalla-dalla dangane da asalin na waɗannan matsaloli to wannan abin dan saba ba yahude mala yace wa qatta salama al mutaqaddimuna ala isbati hadhihi shakhsiyya gabaki daya magabata dukkanin su sun hadu gaba dayan su mutanen kirkin su da mutanen banza wajen tabbatar da cewa wannan mutumi an yi shi bal nasabu firqata min al faraqi ila abdullahi ibn saba yace kai har ma an danganta wata kungiya daga cikin kungiyoyin bata zuwa ga wannan mutum mai suna Abdullahi dan Saba fa sammauha as-sabaiyya ana ce mata as-sabaiyya galibin kungiyoyin bata din nan ana dangata zuwa ga mutane da kakkiro su zaka ji an ce akwai al-azariqa mabiya bayan Nafi' ibn al-Azraq akwai kungiya mai suna misali har kungiyoyin gaskiya mago malikiya ba ana dangata zuwa ga maliku bane to kaddara kawai sai wani ya ce babu wani mutum mai suna maliku kaga wannan ƙarya ce kawai to haka akwai as-sabaiyya dangantaka zuwa ga Abdullahi dan Saba wannan ba yahudi an san su an san aqidin su an san mutanen wannan kungiyoyi da membobi da suke da hannu a wannan kungiya kaga akwai wato mukabara akwai tahakkum akwai hauka ko wani ya fito ya ce ƙarya ne ba ai wannan mutane ba ba ai wannan kungiya ba aw sabaiyya wasu kuma suna cewa sabaiyya sai a sa alif wa nasabu ilaiha mu'taqadatin khassatin khassa biha kuma aka danganta musu aqidin da suke wa mimman ankara hadhihi almas'ala rajulun yuqal lahu murtada al-askari wala yace daga cikin wanda suka yi inkari suka kareta cewa babu wani mutum mai suna Abdullahi dan Saba akwai wani dan shi'a shine murtada al-askari wannan wani dan tatsitsin dan shi'a ne domin kwanan nan ya rayu mutu ya rasu kwata-kwata 2008 shekara nawa kenan yanzu shekara 6 ko 7 ko kwanan nan ya mutu mutumin kasar ainihin wato abin nan ne mai sunanta Iran a kasar Iran ta yanzu din nan ya zauna a hauza a Qum suna da wurin da suke bauta da ibada inda suke daukar shi daraja kamar Ka'aba shine Qum inda suke zuwa har zuwa kiran yana zuwa wajen suna zuwa da suna wannan kafirci da shashanci a wurin to nan ya zauna yayin karantawar shi da karatun shi da komai ya mutu shine kawai yayin rubutu ya ce yayin ƙarya ne babu alhalin manyan malaman Shi'a wanda yake takama da su a matsayin jagororin addinin shi sun tabbata kamar da zamu zo mu ci ya faɗi wannan ne kawai dan ya kore dangantaka danganta wannan addini na Shi'a da Yahudanci cewa ai ga asalin uban da ya haifar da addinin uban da ya kawo zagin sahabbai da la'antar Sayyidina Usman shi da Abdullahi dan Saba addinin shi suke da ku dai ya kareta wannan kawai ce ƙarya ne babu mutumin irin yanda Yahudawa suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in dan kawai su ƙaryata annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ƙaryata har nasu annabin da suka yarda da shi suna tutiya da annabi Musa ko cewa su kuma su ne sha'abullahi al-muqtar su ne kaza da aka kure su annabi ya kure su da bada labaran annabawa da kissoshi da hukunce da cewa a littafin su an ce kaza sun canza sun faɗi kaza sai duk suka ce kai mu ba gaba ɗaya ba mu yarda da duk wani annabi ba a duniyar nan ma anzalallahu ala basharin min shay shine sai Allah ya ce musu qul man anzala kitaban ladhi ja'a bihi Musa ko nuran wa hudan tubdunahu wa tukhfuna kadazo qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum min qabl qul illah sai da Allah ya kure yake to kace musu waye ya saukar da tafin da kuke da shi a hannunku a Taura wanda kuka ce Musa ne ya kawo kuna da shi a hannunku kun kofe a takaddu wanda kuke so ya goyi bayan ku sai ku fito da shi ku fada sauran kuma ku boye tubduraha wa tufuna kathira kuma Allah ya sanar da ku labarai da dama da ku taba jin su ba ku da iyayenku a cikin a Taura da kuke takama da su yanzu cewa ku kuna da ilimi sai ce kai kace musu Allah ne ya saukar da wannan ba za su iya bada amsa ba dan da aka fara masa aka shiru kawai suka yi kun ce babu abinda Allah ya saukarwa wani annabi gaba daya sai Allah ya ce to a ce musu abinda ke hannunku na littafin da kuke cewa Allah ya saukarwa da mu annabi Musa to waye saukar da shi yanzu da shine irin wannan yanzu malaman Shi'a sanannu za a zo a faɗi sunayen su sun tabbatar da akwai Abdullahi dan Saba wannan tatsiki da ya mutu kwanan nan ya zo ya ce ƙarya ne sai ce to kai da malamanka su baƙin majalis sun nasiru tufi to kai ra ku da su kar ma a ce malaman musulunci na gaskiya da gaskiya suka shi waɗannan duka jigajigan malamai ne a Shi'a yadda kake ji ana batun su Bukhari su Imam Ahmad su Ibn Taymiyyah haka ake hujja da kashi haka ake hujja da ainihin wato tusi haka ake hujja da al-majlisi baqirul ulum waɗannan manya-manyan jigajigan malamai ne a Shi'a suka san tabbatar da wannan mutumin cewa akwai shi kaga in ma ƙarya ne to sai dukkan jifin malaman ku da ƙarya kenan ina fata muku fahimci wannan fi kitabin lahu asma'u a cikin littafi na shi wannan murtadan askari da ya same suna Abdullahi ibn Saba wa asatiru ukhra wai kissan tatsuniya Abdullahi dan Saba da wasu tatsuniyoyi daban yace wai tatsuniya ne kawai kamar gida da koki wa mimma ankara ibn Saba'in aidan tawu sai daga cikin wanda ya karanta cewa akwai wani mutum mai suna Ibn Saba har ila yau akwai tawu sai doctor tawu sai wannan mun faɗe shi a baya in kun tuna jama'a mun yi magana akan shi sannan muka yi magana akan wasu daga cikin zindiƙai masu tasatturi da cewa su masana ne su philosophers ne su researchers ne su academics ne irin su ne da Hussein zindiƙi ne ɓatacce har abokai su tabbatar da ɓata shi babu shakka marubuci ne Allah ya mishi baiwa yana da alƙalami yana da iya jan hankalin mutane makaho ne tun ya ɗan shekara uku ya makance ya rasu a 1973 in ba na manta ba 1973 da Hussein ya rasu yau kwatankwacin shekara kamar kace shekara 41 kenan ko to da Hussein yana da littafai da yayi kare dai yayi patanci ya dawo rigima a duniyar musulunci sai da aka yi kotu har zuwa kotun koli a Misra dan a hukunta shi sai da ya tuba akan kare dai ne domin shi karyatawa shi ta kai mu har yana karanta alqur'ani ya halatta wa kanshi ya kuma halatta wa daliban shi a faculty na dirasa ta adabi a jami'ar Kahira ya halatta musu cewa su dinga nakadin Qur'ani yadda suke nakadin waƙoƙin Zuhairu da waƙoƙin Antara da Ibn Qais ai shi ma Qur'ani nassi ne kamar kowane nassi karkashin haka kuma ya ƙaryata abubuwan da suke haƙiƙa ce kamar yadda shi yake haƙiƙa sun fi shi zama haƙiƙa da gaske shi ne ƙaryata cewa babu wani mutum mai suna Isma'ilu annabin Allah babu wani mutum mai suna Ibrahim annabin Allah ka duba ka ji irin wannan ƙarya ko fir'auna bai taɓa yin ta ba kawai cewa kuma ya kawai Qur'ani ya ga damar ya bamu labarin an yi wani mutum mai suna Isma'ilu Qur'ani ya ga damar ya bamu labarin an mutum mai suna Ibrahim amma ba dole bane mai yadda kawai haka yace ba wannan shine hujja kawai cewa ba dole bane su yadda to yanzu irin wannan ne za a shi magana shi a cikin musulunci da dabai sa na tsoke da damat al-kubra da gaskiya akwai littafin al-fitnatul kubra da littafin ala hamish sira da littafin fil adab al jahil da littafin ma adil ala suna da littafai da dama kuma abin bakin cikin littafai sun yada a kafashen mu musamman a cikin dalibai masu kanta arabiya ana girmama shi wannan mutumi ana kaddasa shi ana ganin shi wani revolutionist ne wanda ya kawo canji a cikin al'amuran adabin larabci ya laita haka na tilqabiya babu shakka yana da hazzi a cikin adabi yana da wujaha yana da ainihin amfani a gun masu karanta adabi amma mu musulmi dole ne mu sani cewa aqidar mu ta fi komai muhimmanci kafin wani abu ina ba zan fahimci wannan ya kamata masu karatun adabi su gane wannan game da waye da Hussein Allah shi kyauta shine sai yake cewa wa fi kitabi aliyun wa banuhu a cikin littafin shi mai suna aliyu da ƴaƴansa wa ghairihima su da wasunsu da wannan murtada al-askari da kuma wani ainihin banda da Hussein da kuma wasu daban amma da Hussein falam yazid ala tariqati da Hussein bai kara ba akan hanyar shi al-mu'tada wanda ya saba fi inkari yaqiniyat ita ce hanyar karyata abin da yake yaqini wal musallamat awwal da kowa ya riga ya yadda kama fi kitabihi fi shi'ril jahil kamar yanda abin ya fara antafin shi mai suna ash-shi'rul jahili haisu ankara anna ibrahim wa isma'il alayhi assalam kad bana ya al-ka'bah inda ya inkari cewa ƙarya ne babu wani mutum mai suna ibrahim babu wani mutum mai suna isma'il kuma ba su ka gina ka'aba ba yi wannan inkari ka'idan yana cewa lil qur'ani an yuhaddithana an hadha qur'ani ya gara mai babu wannan labarin walakin la yalzamu annahu waqa ha ba dole bane ya zama da gaske fa huwa qad sara ala tariqati ash-shakk fi kulli shay'in dan ya tafi akan mazhabi na shakka kamar da muka faɗa kaji maganar shi qur'ani ya ga damai ba mu labarin cewa wa idhar fa ibrahimul qawaid min al-bayt wa isma'il rabbana taqabbal minna yace amma ba dole bane ya zama da gaske ne ma'anar qur'ani ma ya zama kamar wani shirin drama kenan wannan mutumin boye shine hujja akan cewa wai ba a yi Abdullahi dan Saba ba wannan zindiki jama'a na ba ta mun fahimci wannan sai Husaini zindiki ne cikakke babu daga kafa ko misal da rakan akan zindikance shi amma ni nan nake magana na kan tafi sun bugu da 30 na karanta nayi bincike a ciki saboda ina karanta adabi yana iya amma dole mu san wannan cewa ba mutumin kirki bane a idance idan ana magana ta ilimi jama'a babu wani wanda ra'ayi mu dagawa kafa dole ka faɗi gaskiya da ka san ita ce gaskiya domin ilimi amana ce kuma in ba mu faɗi wannan ba abinda muka sani abinda Allah ya sanar shemu to wallahi sai Allah ya hukunta mu akai daka babu yadda muka iya dole mu faɗi wannan gaskiya ina faɗan wannan alhaji na san mutane suna ganin kimar da Husaini da darajar shi a matsayin shi na marubuci amma zindiki da duk wanda ya faɗi wannan magana babu shakka ya bin musulunci to irin wannan maganganun suna nan wadanda an yi bincike masu yawa game da shi daga karanta littafai da dama da malamai suka rubuta da fatawoyi da radioji da malaman kasar Saudi Arabia da malamai ma a nitsira suka mishi akan irin wadannan maganganu wannan littafin da ya rubuta sai da ya jawo rikici na addini a kasar Misr akai buga aka raya aka kai goro aka kai mai aka je kotu har zuwa kotun koli a kasar Misr sai da ya tuba akan wadannan maganganun da yi Allah shi kyauta yadda yake rubutu din da ya makance shine yana da sakatariya matar shi ce sakatariyar shi ita yake ma imla'i ita yake dictation ita kuma tana typing wata Suzana wata mafaranciya ce ita ce matar shi wa amma hadha al-askari fa hawala an yulbisa 'ala an-nas shi ko wancan da ake ce mutu da askari yayi kokarin ya rikita al'amari ne ga mutane izza ama anna tariqatahu ilmiya yana mai riya cewa wai shi yana magana ne a ilmance a kimiyance wa annahu jama'a al ahadisa war riwayat allati zikrat ibnu sabai zakarat ibnu sabai ya tattara gaba daya hadisai da riwayoyi labaran da suka zo ana ambata ibnu sabai wa sabatat indahu annaha min tariqi sayf ibnu umar kuma ya tabbata gare shi gaba daya hadisan da riwayoyin sun zo ta riwayar wani mutum mai suna sayf dan umar wa sayfun kazzab yace kuma sayfu makaryaci ne fala wujuda idan ibnu sabai yace dan haka babu wani ibnu sabai sai malam yace wa hadha batilun min wujuhi wannan magana ƙarya ce tsantsagoranta barna ce ga bayanin ta ta fuskoki da dama awwalan na farko jaa inda ibnu asakirin min tariqi ammar bin duhani an abi tufaili wa min tariqi shu'ba an salama an zaidin ibnu wahabin zikra ibnu sabai lamma jaa bihi ila aliin wa laysa min tariqi sayf ibnu umar cewa akwai hanyoyi da suka zo a cikin littafin Ibn Asakir tarihu Dimashq ta hanyar Ammar bin Duhani daga Abu Tufail da kuma ta hanyar Shu'ba daga Salama daga Zaid dan Wahab waɗannan hanyoyi da wasu daban an ambaci Abdullahi dan Sabai a ciki kuma a wannan isnadin babu Saifu dan Abu dan Umar da aka cewa duka hanyoyin na Saifu dan Umar ne kuma Saifu makaryaci ne ƙarya ce ita ma akwai wasu hanyoyin daban dama haka yin shi a ciki idan suna son su ƙaryata gaskiya sai su sa mata rigar ƙarya idan sa su gargata ƙarya sai su sa mata rigar gaskiya an ku tuna mai wannan magana ƙarya ko mummuninta dan shi'a zai sa mata rigar gaskiya ba ya jin kunya kuma ƙarya ko amin gaskiya ko mun kenta sai sa mata rigar ƙarya wannan ba wani abu bane a cikin addini ba sa shakkan ƙaryata gaskiya da kuma gaskata ƙarya idan ba kinkuro ƙarya ba yaushe za a ce misali a ƙasar Iran a yanzu haka akwai kabarin Fatima sannan kuma a kasar Iraki ma akwai bayan kuma kowa yana da yakinin Fatima da mu da su muna da yakinin Fatima ta rasu ne a Madina kuma annan su Aliyu suka mata jana'iza yayin kaban da shi ya koma ya tafi kasar Iran da Iraki kuma kana nan wata zaka ji shi Aisha a Zaria ma kuka gani wato ƙarya wacce take gata nan bawahan kuma ce za ta kare ta irin wannan abubuwan suna nan da yawa a cikin addinin shi a jama'a Allah shi kyauta sannan sai yace akbata kathiru min mu'arrikh ash-shi'ati wa jami'i maqalatihim wa muhaddithihim hadhihi ash-shakhsiyyati fi kutubihim sannan abu nabi da ya tabbatar da ƙarya wacce magana ta wancan murtada al-askari shine manyan malaman shi'a masana tarihi da mutanen da suka tattara maganganun ƴan shi'a da malaman hadisi na cikin addinin shi'a to sun tabbatar da cewa da gaske an yi wannan mutumin da gaskin sa akwai fa hadha An-Nawwakhati fi kitabihi Firaqus Shia ga mutum ne mai suna Abu Ishaqa Ibrahim dan Ishaqa wanda aka fi sani da suna annabi bakati babban malami ne a cikin shi'a ya rasu hijira da shekara 350 yau kwatankwacin shekara 1985 kai ko da ka zo ka mutu shekara 6 yaushe za a fara magana kar tashi wancan mai littafin kitabul yaqut ne ya littafi sharri a cikin shi'a nake cin ma kitabul yaqut to akwai littafin shi kuma daban mai suna sirqush shi'a a ciki ya ambata ba'da an zakara aqwal ibn sab'i bayan ya ambaci maganganun qala sai ya ce wa hadhihi alfirqatu tusamma sab'iyya wannan kungiya ana ce mata sab'iyya ashabu abdullahi ibn sab'i gashi nan a cikin shafi na 22 a cikin dafin sirqush shi'a wa qad tufiya a an-nawbakhati fil qarni thalith al-hijri nawbakhati yarasa qarni na 3 bayan hijira qarni na 4 ya kamata malaye shi shi kasar 350 qarni na 4 ne sannan rawarawal kashi sai kuma al-kashi shine muhammad ibn umar kashi wannan ma wani babban malami a cikin shi'a yadda ka san ana girmama irin imam ad-darqutni imam ibn adi al-jurjani sa'anihin al-imam ainihin wato ibnu ma'in wadannan malaman rijal a cikin musulunci haka ake ganin darajar al-kashi littafin shi mai suna rijalus shi'a mazajin shi'a kashi sunan shi muhammad dan umar shekara ɗaya suka rasu da wancan mu'asiri ne ya rasu shi ma hijira da shekara 350 sannan kashi bayan kasancewar shi babban malamin a shi'a kuma aboki ne na kusa ga malam al-kulayni kulayni mai littafin al-kafi usul da furu'ul kafi wanda kuma kafi abun yan shi'a kaman bukhari ne abun musulmai da shi al-kulayni babban limamin su wanda ake cin mai ido daya da wannan al-kashi abokai ne abokan zama tare suka rayu tare suka rayu gashi shi wannan kashi ya rasu hijira 350 shi kuma kulayni ya rasu hijira 329 kwatankwacin shekara 1106 yanzu da muke magana waɗannan malamai sun tabbatar da ainihin waɗannan maganganu an abi ja'far alayhi salam daga abu ja'far as-sadiq kenan Allah ya kara masa yadda anna abdullahi ibn sab'i kana yadda in nubuwa cewa abdullahi dan sab'i yana da'awa annabta wa yaz'umu anna amiral mu'minina alayhi salam huwa Allah kuma yana riya cewa amiral mu'minina shine ali dan abi talib kenan Allah duka labarin yana cewa ali dan abi talib Allah ne kuma ya mutu zai dawo kaza kaza sai na ali ya sa an kona wasu da dama daga cikin su duka labaran suna nan a cikin tarihi sai dai cewa waɗannan mutane alaihi salam na daga cikin burbushin shi an cine wannan baya daga cikin ainihin wato ladabi na musulunci cewa wani alaihi salam matakar ba annabi bane duk mutumin da yake annabi za a yi ci mishi alaihi salatu wassalam za a yi ci mishi sallallahu alaihi wasallama amma wanda ya gaza annabi to idan sahabi ne ana mishi tarabbi ne a ce radiyallahu anhu idan kasa da sahabi ne cewa ake rahimahullah idan baya duniya ina duniya kuma a zai addu'a gurgurda abin da ya samu hafizahullahu kuma kamar ta haka sai wasu malamai suna ganin babu laifi za a ce wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu da matsayin addu'a ba a matsayin tabbatar da cewa Allah ya yarda da shi ba amma wannan ma muhallin ne na za'i ba shine nan abun fada anan ba karanta wannan maganganu suna nan da wasu karakaran su a cikin littafin ainihin al-Imam an-Nawawi al-Adhkar da makamantan su da aka cewa wani wanda ba annabi ba alayhi salam wannan shi an ci ne amma ya waye gari ya yada a cikin mutane ya bazu a cikin musulmai har a cikin sahih bukhari akwai wannan irin wato a kira sunan mutum irin haka kamar sayyidina ali sai a ce alayhi salam amma asali ba haka ya kamata ba wallahi ta'ala a'lam sai malai yace warawa riwayatin ukhra an ja'far as-sadiq alayhi salam fi dhikr ibn sab'in hatta zakara aktsara min khamsi riwayat haka dai shi kashi ya dinga kawo maganganu da dama sai dai kawo maganganu riwaya sama da guda biyar dangane da al'amarin Abdullahi dan Saba sai kuma As-Sadduq fi kitabihi man la yahdhuruhu al-faqih sai kuma Abu al-Hasan As-Sadduq al-Qumi wanda shi ma ya rasu hijira da shekara 329 shekara ɗaya suka mutu da wancan da muka ambata kulaini mai al-kafi wannan shi ma littafin shi man la yahdhuruhu al-faqih na daga cikin tafai guda hudu da suka fi muhimmanci a cikin addinin Shi'a tare da wancan usul kafi da ainihin shi wannan mallazirul faqih wasu tafai guda biyu da zamu ambata nan gaba insha Allah wannan shi ma babban malami a cikin Shi'a asalin sunan shi Nasiruddin Nasiruddin Tusi ana mishi alkunya da Abu al-Hasan al-Qummi mutumin garin Qum wani dan kankanin gari ne a cikin kasar Iran ta yanzu ya san karamin gari ne amma yanzu babban birni ne wannan mutumin jama'a akwai labari da yawa dangane da al'amarin shi da al'amarin shi a shi mutumin nan wannan nake magana akai ma abu okay a as-Saduqul Saduq ne tukun nako ba mu kawo kan at-Tusi din ba Saduq fi kitabihi man la yadul faqai shi ma ya ambata sai kuma at-Tusi wanda suke ce ma Sheikh Ta'ifa limamin wannan tawaga ta su ta ɗan Shi'a mabiya bayan Sayyidina Ali shine mai suna Nusayr Nasiruddin at-Tusi malamin falsafa ne malamin ilmul kalam malamin geography malamin science ne babban malami ne masanin ilmomi sannan kuma mulhidi ne wanda yake cewa ba Allah ne halicci duniya ba shi ma kasar gumin zindiki ne dama amma a cikin tarihi an ambaci cewa mutumin kirki ne mai kyauta mai halin kwarai mai tausayi mai sadaka duk wannan yana na a cikin tarihi ba za mu mishi juhudin wannan amma a aqida ba to ba mutumin kirki ba karanta tarihi shi a cikin tafin al-Imam Az-Zahabi tarihul Islam da siru alamin nubala da musamman littafin Ighathul Afhan amma sayyid shaitan na ainihin ibnu qayyim shine yayin maganganu masu muhimmanci da suka bayyana waye wannan mutumin babban dan Shi'a ne asali mutumin Farisa ne ibnu khaldun yana cewa kasar Farisa bata haifar da mutumin da yake wannan ilimi ba wannan mutumin jama'a ya daga cikin mutanen da suka hada baki aka yi musulunci ta annatin da ba a taba mishi ba har yau da muke magana da shi da wani kasar gumin dan Shi'a shi ma shine al-waziru bulul alqami kuma adaraka mani bulul alqami irin adda al-imamu zabi ya mishi da muke mishi cewa la ghafara Allahu lahu wa amalahu bima yastahiqu tarihin rugujewan daula abbasiya gaba dayanta yana komawa ne akan munafincin da waɗannan yan shi'a suka dama yan shi'a suka saba munafinci hada kai da kafirai dan a cikin musulmai duk inda suke ba taba goyen bayan musulmai akan wata wani bala'i ba ko kaji suna yi to taqiya ce akwai wani abu a gargashin sa ina fata mun fahimci wannan akwai wani ja'irin kaburi jama'a shine Genghis Khan shugaban daular Mongolia tata waɗanda suka ɗauko wani ainihin mashru'i wani program na cewa sai san halaka duniya gaba ɗaya da ta zama a ƙarƙashin su suna ɗauka cewa wai su wakilan Allah ne a duniya su ne waɗanda Allah ya ba su dama su mallaki kowa gashi Allah ya ba su ƙarfin jarunta da rashin imani Mongolia yanzu ƙasa ce kusa da ƙasar China to tunda ƙasashen suka ɗauko suna halaka ƙasashe suna kisa sai da suka ruɗa kowa a duniyar nan a wannan shekaru tun daga wajen shekara ta 400 bayan hijira kowa sai da tsoraci su da turawa da jajayen fata da bakake da larabawa da kowa sai da tsoron su to wannan Genghis Khan bayan rasuwar shi akwai wani jikan shi shine Hulaku Hulaku shine ya ta'annatin da babu wanda taba irin shi dama ana cewa da Hulaku da ainihin Hitler a tarihin duniya ba a taba ga mutanen da suka yi ta'annaci na kisa irin su saboda Hulaku ba ruwan shi baya bada aminci baya kyale tsoho baya kyale yaro kai akwai garin da suka shiga Khawarizm na rantsi da Allah da dera ba su kyale ba in dai abu mai rai ne a garin kaza da agwagwa da rago har dera wanda ba a sai da shi ba su kyale shi ba dai ba su gan shi ba ba sa kyale gini ba sa kyale yara ba sa kyale tsofaffi ba sa kyale wato ma'alim na ci gaban kasashe kamar libraries da makarantu komai shi sun lalata gabaki daya kuma koda ba a yi musu mukawama ba koda an ce an haƙura su shigo garin an ba su mulkin garin an suka ce sun kashe kowa to waɗannan Ibn al-Alqami shine babban prime minister na halifar musulunci al-musta'si billah a lokacin musta'si ya bashi wannan aiki shi kuma irin abinda sarakuna suke yi innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha kawai yana shagalgalin shi yana shagalin shi samahu Allah sai shi kuma Ibn al-Alqami ya dinga koran sojoji a ƙarshe ya dinga rubuta wasiƙu yana aika wasu holaku su zo su kawo garin musulmai bagadaza su kawo mata farmaki kuma haka aka yi suka musu kawo farmaki shi kuma ya fita da duka jama'ar shi ya je da shi da wannan tusi din domin shi tusi an kama shi holaku ya kama shi inda ya kare wani gari amma sai ya kare shi saboda ilimin shi ya zama na kusa da shi su suka dinga nuna duk wani limami da wani dan kasuwa da wani sarki da wani alaramma duk wani mutum mai daraja a musulunci su suka nuna shi suka ce gashi nan suka tattaro su gaba dai suka zo suka kawo hulaku suka ce duk waɗannan su ne a ayat da aka kashe su zan zama su sama da 2000 aka kashe su gaba daya amma duk wani boka da dan tsubu da makadi da wasu tsubu karuwa suka boye su a gidansu da yahudawa suka boye mutanen banza suka fito da mutanen kirki gaba daya kai ta kashe su sannan suka ba hulaku dama ya shiga garin musulmai bagadaza sama da kwana 17 ku jonnan jama'a yana kashewa yana yankawa yana rusawa sai da suka rusa garin gabaki daya har su da suka ci nasara a garin sun kasa zama a garin wajen shekara uku babu kowa a garin saboda warin gawa babu wanda ya tsira a garin sai wanda Allah ya kirtar da shi kawai da mu'jiza irin ta Allah wasu suka fada rijiya wasu suka fada kogi garin sai da ya zama yadda ka san ranar layya inda kake gani da kake gani a ko ina jini ko ina har kogin dijila sai da ya dike da ya zama kamar ruwan fata to waɗannan insha Allah suka musulmi wannan farna kamar yadda lokacin da tatar suka shiga bagada suka shiga Dimashq haka aka samu wani zindiki dan Shi'a Muhammad ibn Yusuf al-Kanj ba Muhammad ibn Yusuf wannan na yan Boko Haram ba sunan shi kenan shi ma Muhammad ibn Yusuf al-Kanj shi ma ya hada kai da Yahudawa aka din kashe musulmai to cikin al'amarin Allah da musulmai suka dawo suka kwace garin haka aka zo aka yaga da namun shi haka mutanen gari ne suka kama shi suka yi tsaitsai da shi da kasar ana yi ma gafiya a babbake ta a gwagwatsa naman ta haka aka mishi wannan dan musan dama tarihi ya tabbatar da Shi'a na haka suke zama suna hada kai da Yahudawa da duk wasu bakakken kafirai dan a cikin musulmai to wannan fa babban malami ne a cikin su ya da tafai da dama yana da tarihi mai yawa wanda za a iya bincikawa a gani ya rafi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 673 in ba na manta ba kwatan ku da 73 ko da biyu kwatan ku shekara 107 kenan yanzu da 60 da wara wannan usiya tabbatar da wannan magana sai kuma al-majalisi baqir ulum al-a'immati indahum wanda suke cewa baqir ulum shine al-majalisi wanda ya rayu hijira da ya rayu hijira shekara 324 kwatankwacin shekara 1000 kenan da 100 ya rayu hijira shekara 1111 kali na 12 kwatankwacin shekara 300 kenan da 24 a yanzu ya daga cikin manyan malaman Shi'a a garin Asfahana na kasar Iran ta yanzu ana cewa ma jika ne yana da dangantaka da babban malamin sunna al-imamu Abu Nu'aym al-Asfahani min littafin Shiryatul Awliya wanda ya raya karni na 4 bayan jira Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wato da yi halin wato albasa baki halin ruwa ba kakan shi babban malamin sunna shi kuma kasur kuma malamin bata kaga yukhrijul mayyita min al-hayy kenan Allah ya shirya da mu al-tafin shi ne suna Biharul Anwar لدرر اخبار ائمه الاطهار babban littafi ne in shi asa ka kama da shi a cikin addini to duk waɗannan malaman sun tabbatar da cewa an yi wannan zindiki mai suna Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi da kuma An-Nuri at-Tabrisi shine Hasan an-Nuri kenan at-Tabrisi shi ma ya tabbatar da wannan altafin shi mai suna Kitabu Mustadrakul Wasail wanda istidraki ne ma wani babban malamin Shi'a shine al-Amili kenan littafin wasa'il shi'a sai ya mishi littafi ya sami suna mustadrakul wasa'il kare-kare ne yayi a cikin maganganun da wancan yayi dukan su waɗannan sun tabbatar wa gairuhum kathirun taraktuhum li adam al-itala da wasu su daga da dama wanda na bar su dan kar zancen ya yawa to kaji duk malaman Shi'a sun tabbatar da wannan cewa an yi wannan mutum gashi nan Allah ta fosu tusi al-majlisi as-sudduq al-kashi gashi nan duka Allah ta fosu manya-manyan malaman Shi'a sun tabbatar da cewa wannan kafiri wannan ainihin munafiki Abdullahi dan Saba da gaske ne an yi shi ba ƙarya bane ba labarin yayin tatsuniya ba sai kawai wani yanzu zai ce ƙarya ne kuma sai a ce wai wannan shine hujja dan dai ta take hujja Allah shi da sai malai yace salisan hujja ta uku game da cewa maganganun da wancan ya faɗa shine ainihin murtada al-askari cewa maganganun shi ba su da tushe wa amma ahlus sunna fa kullu man arraha hadhihi al-hikma ذكر ابن سبعين واثره فيها yace su ku malaman musulunci dukkanin malaman musulunci wadanda suka yi tarihin wannan zamanin halifan Sayyidina Ali to sun bada labarin an yi Abdullahi dan Saba babu wanda ma ya kare ta wannan ala annahu lam yankir wujuda ibn sabain illa almutaakhirun min kuttab ash-shia dan kasancewa babu wanda ya kare ta cewa akwai Abdullahi dan Saba in banda na baya na karshen duniya daga cikin wato marubuta ba malami ba marubuta kawai na yan Shi'a وتابعهم عليهم كتاب السنة الذين يجهلون ما يرمي إليه الشيعة في إنكارهم لهذه الشخصية da kuma wanda suke suna danganta kansu ga sunna daga cikin marubuta amma jahile ne ba su san abin da yan shi'a suke nufi da kareta wannan shakhsiya ba annaki sanin ayan kwa ishara zuwa ga wani tafi mai muhimmanci dangane da wannan qadiya shine littafin haqiqatul khilaf bayna sahaba na baban malami shine Dr. Ali ibn Muhammad As-Sallabi wani ƙwararren malami ne masanin tarihi yana raye har yanzu da muke magana mutumin kasar Libya ne Muhammad ainihin wato Ali Muhammad As-Sallabi farfesa ne na ilimi ga hoton shi nan ta baya babban malami kuma ba wani tsoho bane shekarun shi ayin da ba su ci 45 ba a duniya amma marubuci ne Allah ya mishi baiwar rubutu a tarihin musulunci tun daga tarihin farkon musulunci har zuwa yanzu da muke magana ya da rubuce-rubuce sun fi kala 40 to ya tantance matsalar nan yadda ya kamata a littafin nan yayi bayani dalla-dalla saboda farfesa ne na ilimi ba da wasa yake ba dan tagaji bane masu karatu wanda ba su karanta rubutu mara wasa ba na ba ta mun fahimci wannan Allah ya sa mu dace kaji mutum yana karatu yana tada baki da kyar addu'a ma ta addinin shi da iya ba sai ya duba al-tafi wani irin limami ne wannan wani musaidi ne wannan zama a ce zakai addu'a ma gawa amma sai ka duba al-tafi to in akwatan dabin ya kenan ka gawa ta diga cikin halin haula yake ku duba fadama yanzu a ce limamin musulmai yanzu zai gawa sallah sai kawai fito da littafin karanta addu'a ta wannan ba karamin abin kunya bane wallahi Allah shi rabbu shine sai malai yace ko Abdullahi ibn Saba huwa yamaniyyu yahudiyyu Abdullahi dan Saba mutumin kasar Yaman ne kuma ba yahude ne azharul islama ya bayyana musuluncin sa tun man tahajja tashayyu ali aliyyi radiyallahu anhu sannan sai bu manhaji ya bi tafarkin shi'anci goyen bayan sayyidina ali Allah ya kara masa yadda huwa alladhi tanassaba tunsabu ilayhi furqatu shi'a furqatu sab'iyya alladhina qalu bi uluhiyyati ali radiyallahu anhu sune wadanda ake danganta shi zuwa ga bangaren sab'iyya wadanda suka ce sayyidina ali Allah wa hum alladhina ja'u li ali radiyallahu anhu ali ibn abi talib fa qalu lahu anta huwa suka dogo sayyidina ali suka ce mushi kai shine yace qala sai yace wa man huwa wa kuke da bi qalu anta Allah suka ce ai kai ne Allah fa amara maulahu qambara bi an yahtira hufrata sai ya umarci wani bararren bawan shi ne suna kambara cewa ya tona mishi wani rami wa yushila fiha an-nar aka ainihin gwala wuta a cikin wannan rami wa qala sai ya ce walam ma ra'aytu al-amra amran munakkaran ajastu nari wa da'awtu kambara yace da naga al'amarin ya kai muni iyakar muni sai na sa aka hura wuta na kira kambara ma da yace ka karanta asluhu fi sahih bukhari asalin wannan kissa tana cikin bukhari kitabu sitabatul murtadina littafin bayani akan tubar da wanda suka yi ridda a cikin babu hukmul murtad wal murtadda wasitabihi hukuncin namiji ko mace da ya ridda da bayani akan tubatar da su a cikin lamba hadisi na 1922 wa tafsilul qissa zakaraha al hafid ibn hadir rahimahullah bayani akan kissan dalla dalla ibn hadir ya ambace ta fi sharhi li hadha al hadith domin san da yake asluhu fi sahih bukhari ya nufin kissar ba dukkan ta ne a cikin bukhari ba amma bukhari ya kawo wani abu da ke nuna asalin ta shi ko ibn hajar ya ambace ta dalla dalla a cikin fatul bari wa qala yace wa ruwina fi juz'i tsarihi min hadisi abi tsair al mukhlis wa sanaduhu hasan da isnadi tabbatacce sai yace wa qala sai yace da su mallam yarje ali yace musu wanda bai juya ba an hazal qaul daga barin wannan magana haraqtuhu bin nari wala zan kona shi da wuta fa uhriqal kathirina fa ahraqal kathirina minhum ya kona da dama daga cikin su wa farra minhum man farra wasu kuma suka gudu wa minhum abdullahi ibn saba daga cikin wanda suka gudu har da shi wannan limamin nasu ne suna da dan saba wa qila innahu qutil wasu kuma sun ce an kashe shi wal ilmu inda allah tabaaraka wa ta'ala allah shi ya sanin gaskiya wa azhar ibn saba'in ba ba'd al-aqaida yahudiyya Abdullahi dan Saba ya bayyana wasu aqidan yahudawa ya kawo su cikin musulunci kal qawl bil rad'a kaman magana dangane da cewa akwai dawowa ar-rad'a shine reincarnation wato mutum in ya mutu zai dawo da wata sura a wata rayuwa wannan shine ar-rad'a cewa manyan mutane suna dawowa in sun mutu da kuma mutanen da suke wa Allah laifi idan sun mutu Allah ya dawo da su a wata sura ta wasu kaskantattun dabbobi su zo a ci gaba da ba su wahala. Idan mutum yana zunubi a rayuwarsa, in ya mutu sai Allah ya dawo da shi duniya a matsayin, kamar a ce a matsayin jaki, sai a dinga wulakanta shi, ko a matsayin karam farauta. Misali, wannan aqida ce ta ɗan addinin Hindu, sannan Yahudawa suna da ita. Sannan da kuma aqidan alwasi, cewa duk wani shugaba ko wani limami ko wani ainihin annabi, to idan Allah ya aiko shi, Allah yana aiko da kuma wani wanda zai zama magaji shi. Allah zai bashi annabta sai ya bashi magaji. To Allah ya ba annabi annabta, kuma ya ba sayyidina Ali muqamin magajin annabta. Wannan duka kire Yahuda sai suka fada cikin musulunci. Ina fata mun gane wannan. Wa annal imamata takunu fi baitin wahid. Da kuma cewa shugabanci dole a samu gidan sarauta, wanda duk wanda jinin shi ba jinin sarauta bane ba zai yi wannan mulki ba. To wannan ya saba wa ka'idar musulunci, fatata duk wani abu saba musulunci. Wancan raja'a da wusaya da kuma musamman dangane da cewa shugabanci sai jini, wannan baya cikin ka'idar musulunci. Amma abin takaici shine da dama daga cikin mutane waɗanda suke musulmai tun da har yanzu sun ta ganin haka, sun ta ɗaurin shugabanci kuma a ƙarshen haka kuma shi na zama gado. Har aka waye gari sarauta ta zama gado, mulki ya zama gado, karatu ma ya zama gado. Tabbas ana iya gadon karatu da mulki da kuɗi, amma ana gadon su ne bil iktisab, la bil intisab. Ba wai kawai dan babanka gwamna bane shikenan kuma kai ma sai a ce ka zaɓe ka gwamna, ko kuma babanka sarki na ce kamar dole sai kai sarauta ba, a'a sai in ka cancanta, sai zama cancantar da kai in ta samu wani ƙarin tagomashi da gadar da kai. Kamar yadda ba dole bane in babanka malami sannan ka zama malami, amma idan babanka malami ne ka cancanta kai malanta, to yanzu ka zama dan malam yayi halin malam kenan, sai abin ya ƙara armashi. To haka ma kuɗi, ba dole bane idan babanka mai kuɗi ne ka zama mai kuɗi, ko kuma kai mai kuɗi ne ka zama masu kuɗi, ba dole bane. Amma aka samu haka, to wani ƙarin armashi shine ma'ana bin iktisab, sai kai kokari ka samu makankar shi. Wannan kuma kusan dukkanin rayuwa tana tabbatar da haka, cewa an samu talakawa sun haifi masu kuɗi, an samu masu kuɗi sun haifi talakawa, an samu sarakuna sun haifi waɗanda ba sarakuna ba, an samu wanda ba sarakuna ba sun haifi sarakuna, an samu kuma wato jahilai sun haifi malamai, an samu malamai sun haifi jahilai, an samu masu wayo sun haifi wawaye, an samu wawaye sun haifi jahilai. Haka Allah yake rarraba falalar shi. In fact, game da sarauta a musulunci an samu daula mai zaman kanta wadda sunanta daular bayi, daulatul mamalik, bayi ne sarakuna. Da sarakunan musulunci suka dinga siyo bayi Farisawa da mutanen Turkiya, suna maida su sojoji, suna horar da su, suna ƴanta su, suna ba su matsayi, har suka samu matsayin wani ya samu babban matsayi na wato ADC na shugaban kasa, ko ya samu matsayi na babban kwamandan askarawan sojoji, har zuwa matsayi na minista, har suka kai ga matsayin sarauta. Ga sunan da dama tun daga kan irin su Aibak, al-Imam Mu'iz bin Aibak, da su ainihin wato as-Sultan al-Muzaffar Qutus, da Ruknuddin al-Baybars, su Qalawun, duk waɗannan sarakuna ne sai sarauta cikin daular musulunci, kuma sai musulunci aikin da Larabawa ba su yi shi ba. Domin tsatar ɗinta da muke magana, waɗannan su suka yi maganin su, wanda suka damu duniya gaba ɗaya, waɗannan su Ruknuddin al-Baybars, su ainihin Qutus, su suka yi maganin tsatar, da su Qalawun, su suka yi maganin su musamman a yakin da aka fice da suna Ma'arikatu Ain Jalut, yakin da shine karo na farko da aka ci nasara akan su. Daga nan kuma aka kare karfin su, aka gane shi yake nasara akan su, dan da aka gani yake kamar mala'iku ne, ba yadda aka iya su. Kowa suka taho garin Fede gudu, da suka taho Dimashq, sarkin Dimashq gudu yayi shine Sultan Nasir Yusuf, gudu yayi aka da mai aka rasa, suka bi suka kamo shi inda gudu sai suka yanka shi. Kila suka je gudu ake, amma waɗannan bayi da aka rena su suka yi maganin su, aka dawo ana taiba musu. Da aka sarauta ba ruwanta da asalinka, mulki ba ruwan shi da kai waye, haka ilimi, haka kuɗi, duk abin da kake nema a duniya kawai tafi ka nema, in Allah ya gara ma sai baka. Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Je ka nemi sarauta in ta kake nema, in siyasa kake nema, tafi ka nema, in ilimi ne, idan hadda kake nema ta alqur'ani, in kasuwanci kake nema, duk abin da kake nema matsayin ka na dan adam, dogara ga Allah kuka tafi ka nema. Hajjaj ibn Yusuf Sakash, malamin allo ne fa daga sani, malamin allo da ake tausayawa ana bashi zakkar kunu, inda kaga malamin allo ba ana ganin shi kawai almajirai ne a gaban shi ba, abinci ma wanda zai ba su bayi da shi sai sun je sun yo bara shi ma ya ci a nasu ko dan kango ba ga malaman Allah suke ba Haddad dan Yusuf malamin Allah ne a ƙauyen Taifa yana karantar da karatun Allah amma da Allah ya sa mai jarabar san mulki kawai rana ɗaya sai ya daina karatun Allah ya daina malamin Allah ba za a yi na shi ba haka ya dinga neman shishigewar sarakuna sai da babban mutum a cikin duniyar tarihi ya zama gwamnan Kufa yayi kisa yayi yanka yayi duk abin da sarakuna suke na zalunci da cuta da adalci da abubuwa zaka yana iya mutum na iya rising to stardom kowaye shi galibi zaka yi tarihi masu kudin nan da sarakuna da sauran sai ka ji wani ma ba a san waya sanin shi ba wani ma in tashi akai wani ma daga gidan marayu aka dauko shi wani ma maraya ne amma sai Allah ya daga shi zaka kawai abin da ake nema kada kai karka usi karka dauka kai Allah ba zai maka wata baiwa ba kai ka lalatar da kanka a'a kai kokari kana da wani baiwa da Allah ya maka boyayya kai kokari ka nemi ya zai ka cin mata ina ba ta mun fahimci wannan tarihin mutanen da suka canza tarihin duniya zaka tara da haka suke wanda suke iya kawo wani abu a duniya da za a ji labarin su suka ji halaba ba kowa bane su za su fara ne billahi from nothing kai koda kai kowaye ma dai wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an tsirara aka kaba duniya ko baka san koyo ba kaga karewa jahilci da talauci kenan ko tsaraici da kuma baka san ma ko kai waye ba kuma baka da karfi komai sai an maka ashe zaka iya samun wani abu a tarihi duk wanda kaga ya samu wani karfi a duniya da can haka yake tarihi kuma sai Allah ya maida shi yadda yake din haka domin alƙawarin Allah ne cewa Allah babu wani abu da zai daga sai yayi kasar shi hadisi ne a cikin sahih muslim manzo Allah yana da alƙaswa idan ana tsire sai ta tsire cewa kowa kullum wannan sai wani ba kauye ba da raƙuman shi da kauye kawai suka tsire sai tsirewa kasuwa sai sabai suka ji damuwa a ransa an ci da an shiga gaban raƙuman manzo Allah tsire sai manzo Allah ya ce kada ku damu kuna jin haushi dan ya tsirewa kasuwa ai ba wani abu bane wannan alƙawarin Allah ne cewa Allah babu wani abu da zai daga sai Allah ya dankwafar da wannan abu ko mutum ne ko sarauta ce ko mulki ne ko yayi ne ko me in Allah ya daga shi sai ga da kofar da shi za ga wani tela yana yayi ko duk ƴan matan garin shi kadai suke suka yi da musu dinki ba ga bane ai talayi a shagon shi yayi kudi yayi arziki a dala barin shi wulakanci ana nan sai ga kawai ya taso sai a dare yayi wata ba ko ba sai shi dinki bane yayi ne kawai akwai wanda za ka ba lemu yake siyarwa amma lemu wanda da ake yankawa amma mutane suna yayi shi kowa sai ya sha na shi kai akwai yankan farki ma da za ka hawa ya ke buga mai in ba shi ba a sannan kowa to yayi ne in Allah ya arama lokaci kawai shi ke na wata mafi shi wannan to tunda Allah ya arama ka lokaci ka ba hankali ka bi lokaci ya wuce Allah ya shirar da mu shi ne sai ma da yake cewa wastaghalla al-a'raba shikenan sai ya amfani da ƙauyawa waɗanda ba su san duniya take ciki ba fa akhadha lokaci yayi ne to mu sabai mu kwana nan tun daga bani insha Allah karatun yana mu labari yayi yawa ciki ba wani tafi da tsawo ba sai mu kwana sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum